Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau daga gasar ƙwallon ƙafa mafi farin jini a duniya ta club zakarun ƙasashensu a nahiyar Turai, inda yanzu haka ana ci ana kafsawa tsakanin Bayern Munich ta ƙasar Jamus da Paris Saint-Germain PSG ta ƙasar Faransa a Parc des Princes a birnin Paris a ƙasar Faransa. Wasan tsakanin waɗannan ƙungiyoyin shi ne mafi zafi a wannan mataki na 16 na kwamɓalar ta ƙwallon ƙafa ta Champions League ta wannan shekara ta 2023. Wasan na biyu da ke wakana a ranar yau Talata na hada Milan AC ta kasar Italia da Tottenham ta kasar Britania. Game da waɗannan wasannin biyu na yau Talata na Champions League na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai, na hiranta ɗaya daga cikin ma'abuta sha'anin ƙwallon ƙafa a nan birnin Ƙwanni.
Sunana Mamman Basiru. To gaskiya a zahiri wasa tsakanin PSG da Bayern Munich ta fi zafi, saboda wasa ce wadda ina ganin duk wasannin da za a yi ta hi suka yi. To wasa ce dai wadda sai dai an ga abin da ya faru gaskiya, saboda kowa na neman wanga ko kowa na cikin gaskiya dan takara za a cewa, tunda su ne manya-manya wanda ake ganin su kowane na iya dauke shi.
To a baya-bayan nan an ga Paris Saint-Germain ta sha kashi a hannun Olympique de Marseille a kofin Faransa, kuma ta sha kashi a hannun AS Monaco. Waɗansu na ganin cewa gaskiya in dai haka za ta tafi, to ba za ta sha dadi ba yau din.
Ha, wannan ai ba haka nan bane, ita harkar kwallo. Wasannin gasar Turai ta bambanta da championat na cikin gida, tunda duk yanda kake ganin kwarewarka zan ka zo can championa na zakarun Turai, to gaskiya ya bambanta da wasannin gida, saboda wasannin gida alƙalai ba ɗaya ba, komai ba ɗaya ba, kuma nan wurin gwanga gwani ne, kana jin kakani ma ana jin kai na, aka zo aka haɗu kenan dole na za a fafata. Don haka zancen wasa wannan ta gida da wagga ta zakarun Turai suna da bambanci.
To Milan AC Tottenham,
ita wasa ce gaskiya wadda an ka lura dawo wagga da aka yi daga ƙwallon duniya, gaskiya kulubobi suna fama da matsaloli, wasu suna da ƴan ƙwalloli da suka yi mu, wasu kuma gaskiya sai a hankali, saboda haka nan su wasa su gaskiya su ma dai sai dai abin da aka gani kawai.
Za a ci gaba da waɗannan wasannin a ranar gobe Laraba idan Allahu ya kai mu, inda Club de Brugge na ƙasar Belgium ke karawa da Benfica Lisbon ta ƙasar Portugal, sai Dortmund ta ƙasar Jamus za ta goga da Chelsea ta ƙasar Ingila. A wani labarin na daban na ƙwallon ƙafa, shi ko Dani Alves ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil na ci gaba da fuskantar tuhuma daga kotun ƙasar Spain biyo bayan zargin yi wa wata matashiya fyaɗe daga cikin matakan da kotun ƙasar ta Spain ta ɗauka a kan ɗan wasan na ƙasar Brazil, har da karɓe fasfo ɗinsa na ƙasar Spain da na Brazil, da ma saka masa wata munduwa mai aiki da na'ura domin sanin inda yake a kowane lokaci. Sai dai ɗan ƙwallon mai shekaru 37 a duniya da aka zarga to ranar 30 ga watan Disamba da ya gabata da yin fyaɗe wa matashiyar 'yar shekaru 23 da haihuwa, ya canza maganarsa har sau uku game da alƙalai, abinda ke iya sawar ya ƙara samun matsala a cikin wannan shari'a. Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Nijar.